Allah ya saka da alheri. Tambaya ta hudu shine cewa mace ce idan al'adarta ta tashi zuwa tana share fage da ruwa fatsa-fatsi wannan ruwan kafin jini ya zo take fara yin sa, shin ta iya yin sallah tunda ba jini bane kai tsaye?
In zai dade a kanta tana iya yin sallah, in kuma bayan ta ganshi sai jini ya zo bayansa to babu komai, zuwan shi shine zuwan jini.
Mm-hmm.